akalla Amurkawa bakar fata 1,500 ne suka koma Ghana da zama daga shekarar 2019 biyar bayan shirin da gwamnati ta yi lakabin shekarar dawowa wato year of return a turanci. Wannan shirin ya kasance dalilin da yasa yawancin ƴaƴan Afirka da ke kasashen waje suka amsa kira suka fara shigowa Ghana. Gabanin wannan shirin akwai kimanin bagagen fata daga kasashe daban-daban da suka yi kaura zuwa Ghana, kimanin su 3,000 zuwa 5,000, kuma mafi yawanci batun kwanciyar hankali da walwala yasa suka zabi zuwa kasar Ghana. Irbad Ibrahim, masanin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa.
Tunda Ghana na da lamban yabo cewa a wannan karkara na yammacin Afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya, dole ne su bakakin ƙasa Amurka sun yi kwadayin zuwa nan ga nan. Na biyu kuma, ita kasar Ghana ta doki wasu matako cewa a ofishin shugaban ƙasa akwai wani maktabi da musamman aikin su shine lamarin da ya shafi ƴan ƙasar waje, ƴan diaspora kenan. Wanga lokaci kuma mun ga Ghana Tourism Authority da kokarin da suke yi da wani barnamiji musamman da aka fito da shi na ake kira Year of Return. To bayan Year of Return sun yunkura sun ce Beyond the Return, bayan an taho me kuma ne bayan dawowa, menene za yi na kama magana da yammacin Afirka da Afirka duka gindi, domin su kuma bakakin Amurka kuma su san asalin su. Sannan kuma ita kuma kasan Ghana ta position kanta strategically kanda da yi a kwadaita ma mutane su zo nan ga.
Vanessa Mixin Alawi bakar fata ce ƴar Amurka wacce ta fara zuwa Ghana shekara 1990 kuma tana auren dan Ghana wanda suka haɗu a Amurka.
I came to Ghana first in 1990. I just completely submerged into
Ghana. Nazo Ghana a 1990 kuma da nazo sai na saje da jama'a baki daya, kuma na gaji tunanin zuwa Afirka ne daga yata da tara. Burinta ne ta dawo Afirka da zama lokacin da take budurwa. Ina farin cikin zama a Ghana, sai in ce eh, domin babban farin ciki na a Ghana na samu, kuma akwai zaman lafiya da tsaro, domin zan iya fita da asusuba ni a tsaye ba da fargaba ba. Kuma ina son abincin Ghana musamman Hausa jollof, wato dafa duka Hausawa. Noah Kwesikolawole Alawiye dan Vanessa ne a nan Ghana ya girma, zama kusa da zango yasa yana jin Hausa, duk da cewa ƴan uwansa na zaune a Amurka, amma yace ya fi son zama a Accra fiye da can.
To a Fini daga America, Wisconsin State shi daga baya muka move muka zuwa Accra. Ina Accra amma ina visit America from zuciya na ina son Accra, don na je school nan, akwai family kuma nan ga, even though akwai family kuma can, the social life in nan to me is better yafi na can. Wanda suke can the diaspora at least once in their lifetime yafi su zo su visit any part of Africa, su zo su san wurin da suka fito.
Shin ko Ghana za ta amfana da shigowar bakakin Amurka musamman bangaren tattalin arziki? Tambayar da na yi wa masanin tattalin arziki Imran Hashiru da ke ni kenan.
Idan mun samu mutane daga cikin su suna da niyyar resettlement, ma'ana shi ne idan sun shigo da su shigo da hannun jari nasu da kansu. Wanda kudaden ga idan sun shigo da shi ya matukar taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar.
Domin ƙara wa masu ƙaura zuwa kasar ƙwarin gwiwa, gwamnatin Ghana ta shirya da sarakunan gargajiya don ware fili mai girman kadada 500 domin baiwa sabbin masu ƙaura da za su shigo kasar. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.